من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله
وعليكم السلام
يوم نشاءك وتم صفر هجرم ذا الله صلى الله عليه وآله وسلم دبو ديا دا دلي حدود أربع إن دا تقص وان دا هدي دي دا إشرين دا بقوي وتم بقوي شكرا تدبو بيو دا إشرين دا شدة wannan shine karatunmu na 21 a cikin littafin Minhajul Muslim. Malam yace wa hadha taraf, wannan wani bangare ko kuma ga wani bangare, min tilkal mu'jizat, daga wadancan mu'jizojin, ababan mu'jiza da Allah ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, ga kadan daga cikin su, ba duka bane. Kama hiya thabita, kamar yanda su wadannan mu'jizojin suke tabbatattu, in hadithi sahih, a cikin hadisi wanda yake ingantacce, al ashbahi, wanda yake yana kama bil mutawatiri, da ainihi hadisin da yake mutawatir. Mutawatir shine labarin da kowa ya ji, ko labarin da mutane masu yawa suka ji shi. Muna ganewa ko? Masu yawa suka ji labarin, kuma wasu masu yawan kamar su suka kara jin labarin, kuma wasu masu yawan suka kara jin labarin kamar waɗanda suka fara ji. Shaidu ce ma labari mutawatir. Hadisi ingantacce ne wanda ya yi kama da mutawatir. Allazi la yukadzibuhu, wanda shi wannan hadisi babu wanda zai karyata shi, illa dha'iful aqli, sai wanda yake da raunin hankali, aw faqiruhu, ko kuma sai wanda ma ya rasa hankali, shine zai ce wannan hadisi ba gaskiya bane. Ko dai hankalin shi mai rauni ne, ko kuma ma kwata-kwata babu hankali. Na farko ba da ce inshiqaqul qamar, tsagewan wata, lahu sallallahu alaihi wa sallam, gare shi shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Faqad talaba al-Walid ibn al-Mughira, lalle Walid dan Mughira ya nima, wa ghayruhu, da wani shi, min kuffari quraishin, daga kafaran quraishawa, ayatan, ya nemi wata alama, mu'jiza, ya nemi mu'jiza, minhu sallallahu alaihi wasallam, daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ma'ana dan ya kuri annabi, yana so ya kuri annabi sallallahu alaihi wasallam, ya sa annabi ba kariya. Amma su mutanen Makka abinda ya haɗa su da manzo Allah a tunaninsu, saboda ya hana su bauta ma gumaka, ya ce babu wani Allah sai dai Allah wanda ya halicci duniya gaba ɗaya, babu wani da za a bauta ma in ba Allah ba. Kaji abinda ya haɗa su da, amma sun san ba yadda za a gaya musu ƙarya, da bai taɓa wannan ɓangaren ba, da sun ce gaskiya yake. To ya rusa musu wannan ɓangaren, ya ce ba abota ma kowa sai Allah. To shi yasa suka ce to gaba ɗaya ma makareci ne, tare da cewa cikin zukatansu sun san baya ƙarya, baya fanin abin da yake ba daidai ba. To Al-Walid ɗan Mughira da wani shi daga cikin kafiran Makka sun nemi wata alama, wata mu'jiza, wani abu wanda yake ya yi ƙarfin mutum ya yi shi, ya nema daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, tadullu ala sidqi, wanda za ta yi nuni akan gaskiya annabi. Fi da'wan nubuwa, a cikin da'awa annabta da yake, war risala, da kuma da'awan manzanci da yake cewa shi annabi ne, shi manzo ne, fara kai gwada musu wata alama da take nuna haka. فانشق له القمر فرقتين sai wata ya rabu ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsage ya rabu gida biyu muna gane ko firqatan wani bangare ma'ana rabi fawqal jabal yana saman duci wa firqatan rabi kuma dunahu yana kuma bayan duci wa qala lahum annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace masu ishadu to ku shaida cewa ni annabi ne ku shaida ni manzo ne wa qala ba'dhum sai wasu daga cikin suka ce ra'aytul qamara naga wata baina furjatayil jabal zakana hanyar dutse guda biyu wannan bangaren ga wata wannan bangaren gashi jabal abi qubais dutsen da ake ce ma abi qubais sanannen dutse ne a cikin garin makka وقد سالت قريش كما قريشاوا sun tambayi ala biladin ukhra mutanan wasu garuruwa hal shahadu inshiqaq alqamar cewa ko da gaske sun ga tsagewar wata rabon wata guda biyu fa akhbaru bihi sai suka bada labari da shi kamar ra'au kamar yanda suka gane shi suka ce lalle su ma sun ga rabon wata ba su ga rabon ba sai na rabon yake ba ونزل قول الله تعالى مغنى الله سبحانه وتعالى تسبقوا اقتربت الساعة وانشق القمر شوى القيامة تايقصى القيامة تايقصى وانشق القمر وما اينه وتعيار بجدابي وإن يروا آية الله إن سكك وتعلاما كما تتاجي ومتعلم كما سوسكني ما يعرض سيسك ولكي wa yaqulu kuma sai su ce sihrun asiri ne mustamirun mai dorewa rufaida ne suke cewa idan suka ga wata alama daga cikin alamomin ikon Allah wanda suke tabbatar da manzancin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai su ce asiri ne tsayi ne shiddawar ne alali kuma asiri daban mujiza daban mujiza cikin ta akwai kalubalantan wanda bai yarda da mai ita ba asiri kuma babu wannan ba ba haka ba kuma ita mujiza ba koyanta ake ba ba ta yi kake ka koyi yadda ake yi a same ta ba shi kuma asiri koyo kake sai kake kai ta yawo zauruka da dazuzuka kana koyo rin bokaye da matsafa su koya maka kuma ita mu'jiza idan mai ita ya tashi ta ba wanda ya sai hana shi kuma asiri ana iya hana ka kana iya wata rana kaga abun ba haka ba ko ba haka ba wata rana kana iya abun nan layin zana abin nan kana dibin ba mai ganin ka ana ganin ka ga ka kara bukatan ga ka ki shiga kana dibin ka shiga mutane na kallo ko lahiya wancan mutum yake ra bukatan ga amma ita mu'jiza duk lokacin da Allah subhanahu wataala ya sami ita ya abin to sai ya yi shi domin babu ruhayi da ciki babu shiddabar babu kulumbutu to saboda haka kenan ƙarya suke da suke cewa sihiri ne wa kadzabu kuma sun ƙaryata wa tabu sun bi ahwa'u san zuce su sun ƙaryata kuma su suka ce kuma suka bi san zuce su Allah ya ce kullu amri mustaqim kowane al'amari mai tabbata ne to ga wannan ya tabbata da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annaban Allah ne manzo Allah ne na farko kenan daga cikin mu'jizojin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama nabi ma ne yace usibat aynu qatada yauma uhud usibat aynu ina ga abi qatada an ji mai ijiyan abu qatada ciwo yauma uhud ranan yakin uhud hatta waqa'at ala wajnatihi, har sai da ijiyar ta hito a bisa wannan dan kurin na abin nan na kasan ijiya ta bulci. Ga jijiyoyinta nan, ga abubuwan ta nan suna reto, amma ta tsaya daidai nan ta hito, domin sahabbai sun sha wahala ranar yakin Uhud. Sakamakon mi? Sakamakon saba ma umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallam da suka yi, sun sha wuya sosai, an yi gumurzu, an kashe da yawa, an kima da yawa ciwo. To Abu Katada sai da yaje shi ta yi, sai da ta bulci kewa shi. Faradahar Rasulu sallallahu alaihi wasallam, sai manzo Allah ya maida ta, fakanat ahsana minha qablu, sai ta zamanto ita ce mafi kyawu daga gare ta gabanin ta yi wannan ciwon. Aka kawo shi wurin manzo Allah ya kama yaje ya maida ta, sai ta koma ma ya yi jin dadin ta da wanda ba shi mai ciwon ba. Wannan menene? Mu'jiza ce. Ba shi sa wani mawaki ba, cikin mawaka masu mandiri ba, ai ya kawo wannan kisa ko? Ƙarshe yake cewa kaji likitan likitoci maulana Muktani sallallahu alaihi wasallam. To saboda haka kenan wannan ma yana nuna mu'jiza ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. In ba haka ba, sai an ɗauka an tai wurin likita, sai an yi aiki, kuma ba lallai ba ne ma ta koma tana gani ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya maida ta da ikon Allah, saboda shi Annabi ne, manzo ne daga cikin manzannin Allah, shugabansu ne gaba ɗaya, ya maida kuma ta maidu shikenan. Na uku, ramadat aina Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu, idanun sayyidina Ali da Abi Talib guda biyu suna ciwo. Yawma Khaybar, ranar yakin, ranar da aka yi yakin Khaybar, ma'ana ranar da za a ta yakin Khaybar cikin waɗannan kwanakin. Shi ke nan sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, la'udiyanna ra'ayata ghadan rajulan hibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu. Lala ce, gobe zan ba da tuta ga wani mutum wanda ke son Allah da manzon shi, wanda kuma yana son manzon Allah da Allah suna son shi. Shikenan sai manzon Allah ya tashi shi cikin gida, sai mutane suka yi ta abin nan, suka yi ta kwaɗayin kowa so yake a bashi, kowa so yake a ce shi ne. An zo da asuba Annabi sallallahu alaihi wasallam, kare sallah, mutane na ta dago kan saka, suna neman me? Suna neman a basu wannan tutai. Shikenan sai manzo Allah ya ce, ina Aliyu? Ban ga Aliyu ba. Aka ce, ai ciwon ido yake. Sai manzo Allah ya ce, aje a kawo shi mana. Ana kawo shi, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tofi a cikin me, a cikin idanun nashi, sai suka warke. Muna gane ko shi ne malam ya ce, fa nafatha fihima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai manzon Allah ya yi tofi da yawun shi masu albarka a cikin idanun guda biyu, alaihi afdalu salatu wassalam, fa bari'ata, shi suka kubuta, ma'ana sai suka warke. Ka'allam yakun bihima shay'un abadan, kai ka ce babu wani abu da ya taba samun su tun da ake. To biya ka kawai shi ke, sai suka bar ciwo, sun komo daidai, yana gani da kyau. Manzo Allah ya miƙa mai tuta. Wannan yana nuna mana falala da daraja da makami da matsayin da ke ga sayyidina Ali. Manzo Allah ya mai shaida cewa, yuhibbullahu wa rasuluhu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu, Allah da manzo na son shi, shi ma yana son Allah da manzon shi. Dukkan sahabbai gaba ɗaya, kowa na son Allah, yana son Annabi, kuma kowa Allah da manzo suna son shi. Amma a wari ka faɗi wannan, to wata daraja ce ta daban. Ai dai inda musulmi yake, ba zai zama musulmi ba sai ya so Allah da manzon shi. Ba za ka zama musulmi ba sai Allah da manzon shi suna son ka. Idan suna kin ka gaga, ai ba mutumin kirki ba ne. Na hudu, in kasarat Saqib ibn al-Hakam dan Hakam qabrin shi ya kare yauma badrin ranar da aka yi yakin Badar fa nafasa alaiha sallallahu alaihi wasallam shi ma sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tofi da yawun shi masu albarka akan wannan qabri na shi fa bari ali waqti sai ya warke nan take malaka mai dori aka dora mai kafar shi da addu'a kikenan nan take kawai problem sai ya koma daidai kare kawai kasusun suka koma daidai wala ya sallahu alamun qab kuma lokacin da ake mai wannan dorin na mu'jiza babu wani rani da yake kwata kwata ba wani zahi ba lai rike shi ba ba sa mai karan dori ba ba sa mai platter ba ba abin da aka samu shi haka aka bari ya kawai Allah ya addu'a kasusuwan suna moce suka koma bai ji zahin komai ba da ana aiki wannan ba mu'jiza bace nabiyar nafaqa ash-shajaru lahu sallallahu alayhi wa sallam ince yayi ma annabi sallallahu alaihi wasallam magana faqaddana minhu arabiyyun domin wani mutunan kauye yayi kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala lahu sai yace mashi ya arabi aina turi kai balarabi kai mutunan kauye mana dutsen nake tambaye shi aina turi ina baka qala yace ila ahli zanta bore yalina قال يتي هل لك إلى خير كو كان هذا بقاته ولا الخير فقال سيتي وما هو وانا الهير نوانا قال يتي تشهد أن لا إله إلا الله كي يردتي وابابا أبن بوتارا قسك يا سيال الله كي شهد هذا وحده لا شريك لا شكرا بابا بوتين تاريه أغريش فأنا محمد عبده ورسوله kuma cewa lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba Allah ne manzo Allah ne fa qala al-arabi sai ba kawai yace man yashhadu laka ala ma taqul wa ke ma shaida akan abin da kake fada fa qala lahu sallallahu alaihi wasallam sai ma ji sallallahu alaihi wasallam yace mashati shajara wannan yace yashiru ila shajaratin bi shati'il wadi yana yin nuni zuwa ga wata itaciya wanda ke bakin gaban wani rami فأقبلت تدخ الأرض تخد الأرض سيتذو تنع هود كسا حتى قامت بين يديه يصير تيسعي قبل من ذا الله صلى الله عليه وسلم فاستشهدها ثلاثا سيما ذا الله إليه مشهد تأسوك فشهد سيدي شهد كما قال عليه الصلاة والسلام كما عندما ذا الله صلى الله عليه وسلم جفنا ma'ana idan ma tace ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu anna ba mu'jiza bace ince magana ina bakin shi yake ha ba baki sai ya magana hannayen ka din na ranar kiyama magana zai ababuwan ka magana zai kunnuwan ka magana zai idanunka magana za su ji ranar alkiyama bakin rihin shi ba ya hana shi magana gabobinka su zangi magana ko ba haka ba wa qalu li juludihim lima shahidtum alaina fata kama sai ta yi magana za kabare za su ce mafatinsu don me kuka ba da shaida kan mu qalu antaqana allah alladhi antaqa kulli shay Allah ya samu magana wanda shi yasa komai yayi magana. Wa khalaqakum awwala marra. Kuma Allah ya halice ku karan farko. Wa ilayhi turja'un. Kuma zuwa gare shi za a maida ku. Saboda haka Allah subhanahu wataala ala kulli shay'in qadir. Me iko ne abu sa dukkan komai babu abin da ya gagara Allah. Na shidda malam yace hanino jiz'in nakhla, kukan kutittiran dabino. Kutittiran dabino ke kuka lahu sallallahu alaihi wasallam ga manzo Allah ira da aminci Allah su kare tabbata gare shi wa bukauhu da kuma kukan da yake yi bi sautin sami'ahu da muryar da suka ji shi man fil masjid duk wanda ke cikin masallaci khatibatan gaba daya kowa sai da jimi sai da ji wannan wato kara da kuma kuka na kutittiran dabino wannan shi kutittire ne wanda an dace shi an aje shi hawan shi ake ayi hudu ba musu shi mama yace bane rayayi wanda yake toho yana yaya ba wannan an riga an dace shi an yi munbari da shi bisa shi annabi yake hawa sallallahu alaihi wasallam ya hudu ba wadalika malam yace wannan ya faru ne lamma farakahu sallallahu alaihi wasallam yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rabu da shi ba da ma kana yaqubu bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana huduba alaihi akan shi kamin barin lahu kaman minbari gare shi da yana hawan shi abin da ya huduba ta ranar juma'a to shikenan sai aka samu wani jeyo minbari wani kafinta yau minbari na katako wanda yake da matatakara guda uku in ka taka daya biyu na uku sai kai tsaye sama to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ran nan bai haushi ba sai aka ji yana kuka duk wanda ke cikin masallaci sai da jimi sai da ji kukan wannan yake wara ma suni ala wal minbar lokacin da aka yi manin sallallahu alaihi wasallam minbari wa taraka su'uda alaihi manzo Allah ya bar hawa saman shi sallallahu alaihi wasallam baka haninan sai yayi kuka saboda tsananin bege wa shauqan ilayhi da kuma bege zuwa ga manzo Allah wannan tsananin soyayya shine bege wani mataki ne na soyayya soyayya kala ce falamma sumi'a lahu sautun lokacin da faqad sumi'a lahu sautun an ji shi da wata kara ka sautu la ishar kamar sautin raqubi amma kukan raqubi yake wa idza la ishar utilat wa lam yaskut kuma yake yin shiru hatta ja'ahu ar-rasul alayhi salatu wassalam sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yazo wurin shi wa wada yadahu sharifata alayhi manzo Allah ya dora hannun shi mai daraja akan shi fasaka ta sai shiru wannan ba mu'jiza bace sayyida ce na bakwai du'a'u sallallahu alaihi wasallam addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ala kisra abasa sarki kisra mi tamziki mulkihi da ciccire mulkin shi da yaga mulkin shi fa tamazzaka kuma sai yagi sai yake ci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika masarakunan duniya wancan lokaci wadanda yake iya kaiwa wurin su ya aika masa sako na kiran su zuwa ga Allah subhanahu wataala ya aika ma wannan yace zuwa sarki kaza ad'uka bi da'atil islam aslim taslam ina kiran ka da kira na musulunci ka musulunta sai ka tsira daga azaban Allah duniya da lahira sai karanta musu kuliyal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bi shay'in wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min duni Allah fa in shahidu ma yantawallu fa qulu shahidu bi anna muslimun shikenan duk wanda wani ya amsa wani kuma yace yayi nazari sarkin Misra ma godiya ya yi kuma Annabi sallallahu alaihi wasallama ko alfadara da kuma ainihi Mariya Kibtiyya hada kyauta ma amma bai ce ya karbi musulunci ba amma dai ya ji daɗi kuma ya aiko to shi sarkin Kisra da yake ba magushi ne arni ne cikakke kawai sai kice takarda ya ce wani bawa daga cikin bayina na duniya zai aiko mai ya kira na zuwa ga addinin shi ku je ku kawo mani shi aje ba ta hulishi aka je ka a taho da shi aka yi ƙaryan hali aka je a taho da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma aka zo har wurin manzo Allah sai sarki kisa ya ce a taya da kai saboda mi saboda ka kira shi zuwa ga addininka kuma kai bawan shi ne daga cikin bayi manzo Allah ya ce to tunda malice yayi yanzu yaushe za mu taya bari har gobe sai mu taya ka je masa miki kwanta da sai ka zo mu taya kaga shi kadai yake manzo Allah na iya kama shi yasa a kashe shi ko inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hari gare mara kyau to manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce jakadu da ake turawa zuwa kasashe ba a kashe su ko mi suka yakyale su domin a nuna masa halayya mai kyau manzo Allah ya ce lalle mu ba mu kashe yan aikin da aka aiko mu daga garuruwa da kasashe haka manzo Allah ya ce ya je kwanta da sai ya zuwa tai yana zuwa sai ya ta yi shirye ta yace sai ka tashi mu taiku manzo Allah ya ce ina zamu abinda ya aiko ka Allah subhanahu wataala ya kawo kashe shi yace a yace ka koma in ka je kai iske shi ka dawo mu tai manzo Allah ya ce ai an gaya mana ba han sauke shi daga mulki amma kashe shi ko kaga manzo Allah mai addu'a manzo Allah ya ce mazzaqa kitabi mazzaqa Allah mulkahu ya kece mani wasika ta to Allah ya kece mulki shi wannan menene mu'jiza ce daga cikin mu'jizojin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam na takwas du'a'uhu alaihi salatu wassalam addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ibn Abbas ga Abdullah ibn Abbas bi tafaqquhi fi dini da yin fahimta da gane addini manzala ya ce wannan yaran Allahumma faqihu fi din wa 'allimhu at-ta'wila Allah ka fahimtar da shi addini kuma ka sanar da shi tafsirin Qur'ani fa kana Abdullah ibn Abbas lalla da Abbas ya zamanto radiyallahu anhuma habra hadhihi al-umma ya zamanto cikin jikajikan malaman wannan al'ummai ya zamanto in kana karatun tafsirin al-Qur'ani mai girma tafsiru bil-mathur tafsirin da ake rawaitawa da maganganun sahabbai da tabi'ai da wuya kaga aya ba ce Abdullahi ibn Abbas ya ce ba mu'jiza ce yana dan karami ba wasu sirri ya shi da dadewa amma manzo Allah ya masa wannan addu'a sai addu'a ta zamanto mu'jiza ta bayyana kuma ya san addini ya san fiqh kuma ya san mi izan tafsirin alqur'ani mai girma wannan ba mu'jiza bace mu'jiza ce na tara takthiru ta'am yawaita hannuwa ko yawaita abinci bi du'ai sallallahu alaihi wasallam da addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abinci ya kare yayi yawa abincin nan kadan ne fa kad akala yaji min muddai sha'irin faqat sun ci daga mudin sha'iri guda biyu aktharu min 80 rajulan fiye da mutum 80 mudu rabin sa'i ne fa bikin rabin tiyawa kilo ɗaya da wani abu ne amma wajen mutum 80 da wani abu suka ci kuma kowa ya ƙoshi kuma aka raga in dai suka kawo abinci wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah cewa ke ina abincin yake sai sa hannu sai ce to kowa yake kamar yanda aka zo ana wato ginan ghazwatul ahzab to ana wannan gina an sha wahala sosai an ji yunwa an ji kishirwa kuma babu abinci ɗaya daga cikin sahabbai zai ce malam sallallahu alaihi wasallam ka zo ya rasulullahi ka zo na shirya maka abinci kai kadai ko ka jawo mutum ɗaya ko biya ka fita saboda abincin ɗan kaɗan ne manzo Allah ya ce kai a aje aiki a zo a ya ci abinci matar bawan Allah nan da ta ga an cika masa gida ta jawo mijin ta ce abincin hodanka da ne dan mai kasa kasa da murya abincin danka kuma na ga an jawo mutane baka ga mai shi abin da yake ce mai shi kadai ko ko su biya ka ko su abincin kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ina gayya a zo gidana a cewa Allah ya ce a gwada mai kullun aka gwada mashi yasa hannu kullu malam ba sai alki ba kullun yadda aka iske shi haka aka bar shi kuma kowa sai dai mutum goma mutum sha biyar su ci su koshi su yi ta wasu zuwa haka aka yi tai sai da kowa ya koshi kuma aka raga naman da ake so manzo Allah ya ce yana nan yadda yake kullun ma yana nan yadda yake manzo Allah ya ce to kowa ya ce ya koshi ko kuma in gida ku ci gaba da harakar ku wannan mu'jiza ce ko na goma takthiru alma'i yawaita ruwa bi du'ahi sallallahu alaihi wasallam da addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa qad abasha an-nasu mutane sun ji kishiro a yawmal hudaybiya ranar da aka yi sulhul hudaybiya shekara ta nawa kenan ta shidda wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tana da amincin Allah gara tabbata gare shi baina yadayhi gaba gare shi rakwatun ko rakwatu ma'in akwai wata yar ƙwariya ta ruwa rakwa shine yar ƙwariya wanda zaka zuba kamar matsayin buta haka ƙwariya karama irin ƙwariyan masu hura hura dan koko dan karinyan nan ya tawaddau minha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya arwala da ita wa aqbala an-nasu nahu mutane sai suka yi wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa qalu suka ce laisa indana babu komai wurin mu illa ma fi rakwatika sai dai abin da ke cikin wannan ƙwariyar taka babba sallallahu alaihi wasallam ya dabu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya azza hannun shi fi rakwa a cikin wannan ƙwariyar fajal alma'u yafuru sai ga ruwa yana ta hitawa yana ta tasowa waye tafur min baini asabihi daga tsakankane yan yatsin shi ruwa na hitawa ka amsalil uyun kamar yanda ka san idanun ruwa a ƙasa suna hitawa ruwa na hitawa daga cikin ƙasa kamar yanda kaga wato ciyo ko ya fashi na ruwa na ƙasa ya fashi ruwa na kulkulawa to haka ruwa suka zanke kulkulawa daga yan yatsin manzo Allah fasharib alqaum mutare suka sha suka koshi wa tawaddau kuma suka yi arwala wa kanu 1500 nafari nama to mutum 1500 ne ruwan ƙwariya suka kosar da su kuma suka arwalantar da su wannan mu'jiza ce ko babba ba daga cikin mu'jizojin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam na 11 malayin sai al-isra wal mi'raj tafiyar dare da kuma hawan sama min al-masjid al-harami daga masallaci mai daraja ila al-masjid al-aqsa ya zuwa masallaci mai nisa ila samawati al-ula ya zuwa sammai madaukaka ila sidratil muntaha har ya zuwa magaryatukewa wa ada ila firashihi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya dawo zuwa ga shimfiɗar shi wa lam yabrud bai jinkiri ba tafiya ba yi wa ma cikin dare a yi tafiya daga makka zuwa baitul maqdis a ji a dawo a wancan lokacin sai yanzu da Allah ya kawo jiragen sama wannan ana iya zuwa a dawo amma da can dai ba yi yadda za ka wala kumi mai gudu dole sai ka kwana dole sai ka kwana gobe kai abinda kake kuma ka gaba yiwa kai tsaye ka sha wahala wannan tahiya kuma gobe ka shiyo alhali kai ne za ka tafi ba wani za yi ta ba nan kadai ma ba yiwa a yi cikin dare a dawo kuma zala sallallahu alaihi wasallam da yake can ma yayi ziyarori yayi sallah ga annabawa sa'annan kuma ya tafi sama ta daya ta biyu ta uku ta hudu ta biyar ta shida ta bakwai daga nan kuma ma ya ci gaba da ziyarori can ya ci gaba da ganawa wanda innan duniya za a wannan tafiyan to ta shekaru ce shekaru ne za a yi sa'annan a yi sa'annan kuma a yi shekaru wurin mi wurin dawowa to amma duka annabi alayhi salatu wassalam di yayi wannan tafiyar ne a mi a dare guda kuma ya dawo kuma ya kwanta masa shimfiɗar shi mai albarka ya huta kamar ba yi ba kuma ya tashi da safe kuma yana ba da labari tafiyar shekara da shekaru ka yi ta Allah ta'ala ya naɗe mai ita ne ya maida ta mai sauƙi gare shi kuma ya yi gane-ganen abubuwa na ban mamaki na tsoron Allah a cikin wannan tafiyar ga gan ba mu'jiza ba ina za a yin wannan yi mu'jiza na 12 Al-Qur'anul Karim babban mu'jiza kenan Al-Qur'ani mai daraja Al-Qur'ani mai girma innahu al-Qur'anul Karim lalle Al-Qur'ani littabi ne babba littabi ne mai daraja mai girma al-kitabul ladhi fihi naba'u man qablana littafin da a cikin shi akwai labarin wanda ke gabaninmu su ne al'ummomin da suka wuce al'ummomin annabi Isa annabi Musa annabi Suleiman annabi Dauda annabi Yusuf annabi Yaqub annabawa dai ga su nan har zuwa wasu al'ummomi daban-daban waɗanda su ma ba ma na annabawan ba ne to cikin alkur'ani akwai labarin wanda ke gabaninmu waɗanda sun riga sun wuce kuma Qur'ani ya zo yana ba mu labarin waɗannan al'ummomin bai zamani da su ba wa khabaru man ba'da kuma a cikin Qur'ani akwai labarin wanda ke bayanmu ma'ana nan gaba akwai labaran abubuwan da za su ta faruwa nan gaba wa yakhluqu ma la ta'lamu Allah na halittar abinda ba ku sani ba Al-Qur'ani yana ta ba mu labarin abinda zai zo nan gaba. Wa hukmu ma bainana. Kuma Al-Qur'ani hukuncin abinda yake faruwa tsakaninmu ne. Duk abinda yake faruwa tsakaninmu na hukunce-hukunce ji Al-Qur'ani yayi magana shi. Kuma shine raba gardama tsakaninmu da a tsakanin rayuwar da muke duk lokacin da muka saba muka sa'insa muka yi rigima to Al-Qur'ani shine shine mai hukunci tsakaninmu fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa Rasul idan kun yi jayayya a cikin wani abu ku maida shi zuwa ga Allah shine zuwa ga Al-Qur'ani ku maida shi zuwa ga manzo Allah shine zuwa ga sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa fihi al-huda kuma a cikin shi akwai shari'a zalikal kitabu hudan lil muttaqin Qur'ani shari'a ne ga mutane waɗanda suke bin dokan Allah subhanahu wa ta'ala wannan kuma a cikin alqur'ani akwai haske wa anzalna ilaykum nuran mubina mun saukan muku da haske wanda yake bayyana ne fa huwa mu'jizatuhu al'uzma qur'ani shine mu'jizan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu'jiza mafi girma duk waɗancan mu'jizojin da aka gano to littafin alqur'ani ta yi su girma ko ba haka ba saboda waɗanda yanzu duk sun wuce labarin su kare yaki sai dai yanzu ba wani in ba da aka karanta yanzu bai ma san su ba ko ba haka bane ma Qur'ani ba yana nan yi an karanta shi da za an karanta shi yanzu ma ana karanta shi in an jima ma karanta shi za a yi yi an haddace da za an haddace an jima ma haddacewa za a yi ko ba haka ba yawwa kullun a duniya kullun safiya dai sai an sauke Qur'ani yadda so dubu kullun akwai wanda kullun sai ya karanta izi akwai wanda kullun sai ya karanta rabi akwai wanda kullun sai ya karanta izi nawa biyu wani uku wani hudu wani biyar kai wani kullun sai ya rabin Qur'ani kullun sai ya karanta rabin Qur'ani yau gobe ya sauki haka yake duk sati sai ya sauka nawa sauka nawa uku da rabi yake duk sati sai ya sauka uku da rabi kai akwai ma wanda kullun sai ya sauki to ma Allah ya sauka ke mai Qur'ani a cikin bakin shi kakkai mamaki sai da Usman an rawaito hadisi ingantacce cikin sallah ma yake sauke shi kullun ga sallah kuma sallar dare ba ma magana ya fara karatun da sai ba zuwa dare a da dare yake zuwa getawa alfajir ya sauke Qur'ani sayyidina Usman banda shi ma akwai safai da dama to kaga kenan a wancan lokaci yanzu musulmi dubu nawa ce akwai waɗanda suka iya Qur'ani waɗanda in ba su karanta shi ma ba su jin daɗi akwai ƴan baruwanmu da Qur'ani baruwansu a rayuwarsu ma ba su taɓa karanta ba kuma bayan cikin lissafinsu ma su karanta kuma bai dame su ba ma amma waƙoƙi sun dame su da raye-raye da shiriri ta duk sun dame su akwai wanda bai haddace Qur'ani ba bai damu ba bai damu da haddace Qur'ani bai haddace shi ba bai damu da cewa baya cikin mahaddata ba wannan daraja da Allah ya ce zai ba mahaddata shi bai damu don ya yi asararta ba to ina za mu da irin rayuwar nan وآية نبوته الخالدة كما القرآن شيني علاما أن نفس من ذا الله صلى الله عليه وسلم دوامه والباقية وانزج على مر الأيام أبسى الشور وفانت كل كما إنما كيبين وكل العصور لذلك ننزامنا قبادية ليظل به الدليل ko kuma la yadhallu bihi ad-dalil qa'iman lalle dalil zai dawama da alqur'ani yana tsaye ala sirri nubuwati alayhi salatu wassalam abu sa gaskiya annabcin manzo Allah wal hujjatu thabita kuma hujja tabbatacciya ce ala al-khalq akan halitta ila an yarisa Allahu al-ardh al lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala wato zai gaji kasa qur'ani yana nan فالقرآن العظيم ما ليس القرآن مجرما من أعظم نادقم في جرما ما أوتي نبينا صلى الله عليه وسلم أبند أكبا النبم من المعجزات نموجزوج ومن أكبر ما أوتي من البينات وما ينادقم في جرما أبند أكبا النبي صلى الله عليه وسلم نفجوج بينا وفيه يقول a cikin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma min al-anbiya'i nabiyyun babu wani annabi daga cikin annabawa illa face wa qad utiya min al-ayat an bashi daga cikin alamomi ma mithluhu amana alaihi al-bashar abinda ƴan adam suka yi imani da shi akan irin shi wa inna ma kana alladhi utitu wahyan abinda kadai ni aka bani shi shine wahyi awhahu Allahu ilayya Allah ta'ala ya mana wayi shi fa arju saboda ka ina fatan ana kuna in zamanto aksarahum tabi'an yawm al-qiyama nene mafi yawan mabiya ranar al-qiyama ko manzo Allah ya san Allah ya sanya mu a cikin su tabbatar da mu a ciki kuma ya karbala yau mu a cikin biyayya ga manzo Allah Allah ka samu dace da alkhairin duniya da lahira waɗanda suke da bukatu na alkhairi Allah ka san su Allah ka biya musu bukatunsu Allah ka shayi mana akwai tambayoyi ne to assalamu alaikum
Assalamu alaikum. Wanda zai ce wa asashi yana sama da addini ko kuma da shi.
Mene ne hukuncin mutanen da zai ce wa kasan shi ko garin shi yana sama ga addini shi. In ba musulmi ne ba sai ya faɗa haka ba matsala. Amma musulmi ya faɗa wannan ai kalma ce ta ridda. Muguwar kalma ce. Addini babu saman shi addini shi ne saman komi ana son kasa ana son gari saboda addini za ka so kasarka ka so garinka saboda garin akwai mi addinin Allah amma an kace kasarka da garinka na sama addini ai kai muguwan magana ba ta da kyau bai kamata musulmi ya faɗi wannan magana musulmi ba ya da sama ga addini addini shine saman komai duk wani abu da ka sani to kuma baya addini yake yanan bai kamata musulmi ya faɗi wannan muguwan magana ba wato magana ce da za ta iya hidda mutum daga addini Allah ya kiyaye waɗanda suke bar addu'o'i Allah ta'ala ka biya musu bukatunsu wanda ya salla shi wannan kuskure ne eh kuskure ne bai da kyau mutum ya ce duk duniya ba wanda ya iya salla tuwa ya ke nan har shi bai iya ba ke koko shi kadai ya iya ngala da ya ce duk wanda ya ce mutane sun lalace to shi har lalata su saboda shi ɗanyen shi ne da bai koya masa sallar ba ke nan saboda aiki ya kama shi ya ta yawo cikin duniya gari gari kauye kauye sai ya koya masa ne ya koya masa sallah wannan yana daga cikin faran-faramar da mutane ke a da ya ce mutane da yawa su yi sallah ba saboda ba koyanta suke ba amma ce kowa bai iya ba Allah ya kiyaye ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد اكو تبعوا الله da take faran addu'a ko ake faran addu'a gare ta ba ta da lafiya wato za a mata aiki jini na daukewa jinin jikinta gaba da sai ya dauki shanyi a rasa inda yake kuma an jima ya dawo da an zo aikin kuma sai a rasa jinin shine ake baran addu'a gare ta Allah subhanahu wataala ya saida mata jininta ya mata aiki da dukkan marasa lafiya gaba da Allah ka ba su lafiya marga ya Allah ka ji kansu da gafara da rahama Allah ka ba mu da namuna mai albarka ka shayar da mu ruwa masu albarka Allah ka shirya da mu shirya addinin musulunci Allah ka raba mu da bacewa ya Allah ka raba mu da kafirci da jahilci ya Allah Allah subhanahu wataala ka tabbatar da mu akan alkhairin duniya da lahira سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله